sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Laraba 31 ga watan Agusta na shekarar 2016 a shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Oshun ta ce ta shirya tsaf don tarbar shugaba Muhammadu Buhari gobe Alhamis in Allah ya kai mu Muna kuma dauke da rahoton ziyarar da mai kamfanin Facebook Mark Zuckerberg ya kai Nigeria. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan menene tasirin shafin sada zumuncin Facebook a rayuwarku. Sai a kira 202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Muna kuma dauke da labaran wasanni, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarai. A kasar Gabon shugabanta Ali Bongo ya sake samun nasara a zaben kasar kamar yadda hukumar zaben kasar ta bayyana amma masu kar lamiri suna zargin an yi magudi. Wakilin murya Amurka Idris Afol wanda yake a hukumar zaben kasar ya aika da rahoton cewa wasu wakilan hukumar zaben sun yi murabus Laraban nan kuma zanga-zanga ta barke a Libreville babban birnin kasar. Babban abokin hamayyar Mr. Bongo Jean Ping ya ce kwamitin yakin neman zaben sa yana da shaidar an yi magudi kuma a shirye yake gabatar da hakan a gaban kotun tsarin mulkin kasar sakamakon zaben da hukumance da za a bayyana ya nuna shugaba Bongo ya lashe zaben da kashi 49.8 shi kuma Ping ya samu kashi 48.2 inda ake gardaman shine sakamakon zabe daga wani lardi inda kusan dukkan al'umar lardin suka fito kuma shugaba Bongo ya samu kashi 95 cikin 100 na ƙuri'u da kada babban magatakardar majalisar dinkin duniya banki mun yayi kira ga al'umar kasar su zauna cikin lumana biyo bayan zaben kasar da aka yi gwagwagwa duka jan takarar biyu sun ayyana kansu a zaman waɗanda suka lashe zaben da aka gudanar ranar Asabar kuma kowane bangare yana zargin ɗayan bangaren da tafka magudi
fiye da shekara ɗaya dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump yake rena kasar Mexico sai gashi yau ya tafi kasar inda zai gana da shugaba Enrique Peña Nieto sa'o'i kamin ya dawo Amurka inda zai bayyana dalla-dalla manufofin gwamnatinsa akan batun shige da fice idan har Allah ya bashi sa'a a zaben da za a yi cikin watan Nuwamba Trump wanda yayi arziki ta fuskar gine-gine ya sha wulakanta makwabciyar Amurka a kudancin ta cewa tana tura ƴan fyaɗe da bata gari zuwa Amurka kuma Mexico tana kwara Amurka a wata yarjejeniyar cinikayya da ta kulla da Amurka fiye da shekaru 20 da suka gabata Trump ya samu goyen bayan miliyoyin Amurkawa saboda ikirarin zai gina ganuwa akan iyakokin Amurka da ke Mexico domin hana kwararar bakin haure kuma zai tilastawa kasar ta Mexico ta biya kudin aikin ganuwar mataki da shugaban kasar Mexico Peña yayi watsi da shi amma kwatsam Trump ya bada sanarwar ziyarar da zai kai birnin Mexico kwanaki bayan da shugaban kasar na Mexico ya mika musu goran gayyata da shi da abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton
Wakilan majalisar dattijan Brazil su 61 sun kare kuriyar tsige shugaban kasar Dilma Rousseff inda suka same ta da laifin saba dokokin kasafin kuɗi yau ƴan majalisar suka zartar da wannan hukunci bayan da Rousseff mace ta farko da za ta jagoranci kasar ta fuskanci tambayoyi na fiye da sa'o'i 14 ranar Litinin jiya Talata gabatar da muhawara da hujjoji ta ƙarshe game da tsige ta A cikin sanatoci 81-54 su amince da matakin tsige shugabar kamin kudirin ya tabbata. Ana saran mataimakinta Michael Temer shine zai gaje ta. An zargi Dilma Rousseff da amfani da kudade daga bankuna wajen boye gibiya kasafin kudin kasar a wani yunkurin kara kanta ta goma shi ko farin jini gabanin zaben kasar da aka yi a 2014.
Amurka ta ce zancen banza ne ikirarin da Rasha take yi cewa ita ce ta kai harin da ya halaka kakaki kuma babban jami'in tsare-tsaren kungiyar ISIS kamar yadda wani jami'in Amurka ya gaya wa murya Amurka. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Rasha ta bayar, ta ce jiragen yakin kasar ne suka kashe wato mayakan sa kai na ISIS su 40, ciki har da Abu Muhammad Al-Adnani, lokacin da wani hari da bamabamai da ta kai kusa da birnin Aleppo jiya Talata. Wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya gaya wa muryar Amurka cewa ikirarin na Rasha wani mataki ne na shirga ƙarya ko ɓadda sawu. Jami'in tsaron ya ce Amurka ta jima tana sa ido akan Al-Adnani kuma an kashe shi ne lokacin da aka kai farmaki kan motar da yake ciki kusa da ƙauyen da ake kira Washiya dake arewacin birnin Aleppo. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya na shirin kai ziyara jihar Oshun gobe Alhamis in Allah ya kai mu. Rundunar 'yan sandar jihar ta ce ta shirya don ɗauka ko kuma tabbatar da cikakken tsaro a jihar. Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton.
Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Osun, Elegbede Ajibade ne ya tabbatar wa muryar Amurka hakan a hira ta wayar tarho.
PPL our operational order, finally they come from the president tomorrow. So we provided all the necessary operational program. So there will be no problem. So there's no cause for any alarm. So we are ready and we are prepared.
Mr. Elegbede Ajibade ya ce mun shirya don yin aiki saboda ziyarar da shugaban kasa zai kawo gobe. Mun samar da duk tsare-tsaren da ake bukata kuma babu wata matsala. Kana a shirye muke kuma mun kimtsa. Kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Osun ya kara da cewa duk matakan tsaron da ya kamata su dauka don samun nasarar ziyarar shugaban kasa Buhari. Ni dai zaratan sojojin Najeriya suka isa birnin na Oshogo tare da wasu jami'an tsaro masu kayan sarki da farin kaya don karfafa tsaron. Haka ma an kawata wasu sassa da dama na birnin Oshogo musamman inda ake sa ran shugaban kasa Muhammadu Buhari zai bi ko zai ziyarta ko kuma zai je don kaddamar da wani aiki. Su ma manyan titunan irin su Olayya an gargadi masu ababen hawa da su nisanci wajajen don kaucewa cunkushewar titunan a gobe Alhamis. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Hamshakin matashin nan kuma wanda ya kirkiro shafin sada zumuncin Facebook, Mark Zuckerberg, ya ce yana da fata na gari ga matasan Najeriya masu kirkire-kirkire a nan gaba. Wakilinmu na Lagos, Babangida Jibril, na dauke da karin bayani.
Mark Zuckerberg ya furta hakan ne a lokacin wata ziyarar bazata da ya kawo nan birnin Lagos ta tarayyar Najeriya domin ganawa da matasa da kuma 'yan kasuwa masu hazaƙar kirkire-kirkire na'urori na fasahar zamani daban-daban. A lokacin wannan ziyara dai, Zuckerberg ya gana da masu kirkire-kirkire a cibiyar bunƙasa dabarun zamani ta CC Hope da ke nan birnin Lagos. Usman Ibrahim Usman na ɗaya daga cikin matasan arewacin Najeriya, ɗaya tilo da suka gana da shi, kuma ya bayyana mani alfanun wannan ganawa ta su.
Ni a guri na zance makasu don zuwan sa shi shine ya haɗa da developer ecosystem na Najeriya. Saboda success stories ɗin mu abubuwan da muke ta yi a shekarun baya da kuma abubuwan da muke da technologies sa da yake ta frameworks da yake providing for developers. To ya ga kuma haɗu da mu face to face sannan kuma ya sake buɗe mana hanya sosai yadda za mu yi benefiting daga wannan abubuwan su.
Wannan ne dai ziyara ta farko da Mark Zuckerberg mai shafin Facebook ya kawo ta ƙasar nahiyar Afirka. To koya 'yan Najeriya ke kallon wannan ziyara? Tambayar kenan da na yi wa wani matashin ɗan kasuwa da shi ma ya ƙirƙiro wani kamfanin sarrafa abincin gargajiya zuwa na zamani mai suna AfriFood, Alhaji Kabir Bawa.
Ba komai ba ne shi ne kasuwanci. Zuckerberg ɗan kasuwa ne, kuma duk ɗan kasuwa da yake zai ɗauki Najeriya kamar ba wani abu ba, ko kuma ya juya mata baya ba, yin tsammanin kasuwa ba ne. Saboda a Najeriya ne za ka ga masu amfani da intanet kawai tana da mutane miliyan 97.2 masu amfani da kawai intanet. Wannan ga figures ɗin da muke da shi, mutanen da suke amfani da intanet a Najeriya sun fi mutanen da suke amfani da intanet a Ingila, sun fi wanda suke amfani da su a Germany, sun fi a Faransa. sun fi a Mexico, sun fi masu amfani da internet a Italy, da Canada, da Spain, da Pakistan cikin ƴan kalilan da zan iya gaya maka. Sa'annan kuma Najeriya tana da mutane miliyan 16 masu amfani da Facebook, wata kamfani shi kenan. So in ka dubi kamar gap din da ke tsakanin masu amfani da internet da kuma masu amfani da Facebook kamfani shi. Kangara nan muna da mutane miliyan 97.2 masu amfani da Facebook, suna akwai mutane miliyan 16.
Mark Zuckerberg dai ya sha alwashin tallafa wa matasan Najeriya wajen cimma burinsu na kirkire-kirkire da nufin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya, kamar yadda Usman Ibrahim Usman ya shaida mani.
Eh, so sai ma ku koda ba in terms of fund ba, technology itself yadda za mu yi amfani da shi, kamar mu yanzu kamfaninmu mun yi amfani da technology ta wani abu da ake cewa da app development. Mun yi development na wani app kamar extension.ng da wannan technology last.
Najeriya dai ta cire tuta wajen kasancewa kasar da ke kan gaba wajen masu amfani da shafukan Facebook a nahiyar Afirka, abinda ma ya zarce na wasu kasashen da suke tunkahon ci gaba a duniya. Domin kuwa ƙiddiga ya nuna cewa 'yan Najeriya miliyan 7.1 ne ke amfani da shafin na Facebook a duk rana. Tuni dai Mr. Zuckerberg ya bar Najeriya bayan da ya shigo a asirce bisa dalilai na matakan tsaro. Babangida Jibrin Murya, Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibril. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin menene tasirin shafin sada zumuncin Facebook a rayuwarku, musamman ma ganin yadda wanda ya kirkiro shafin Mark Zuckerberg ya kai ziyara Najeriya. Amma kafin mu buɗe layukan mu, ku ci gaba da jin wannan waƙar.
Ilimi rayuwa ce, duniya mu da lafiya. Ilimi rayuwa ce, duniya mu da lafiya.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla, mun samu kira na farko daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
A sunana Abdullahi Lala, tela tashar mota kawo a Kaduna a Najeriya.
To me ce ce gudunmuwa ka Malam Bilal?
A to gaskiya gudunmuwa na kaman shafin nan na Facebook, gaskiya yanzu yana dan yana waima da mutane, kai da alaki ga mutane. Sai in wani abu ya faru sai su ji rediyo da sauransu, amma yanzu wannan shafin na Facebook duk inda ka shiga duk abin da yake faruwa a duniya kana shiga za ka gan shi an wannan ɗin shi. To gaskiya yana da muhimmanci, sai dai akwai wasu mutane kalilan ne da suke so su ɓata abin, to yana da kyau su gane cewa wannan abu da aka ƙirƙiro da shi abu ne mai muhimmanci ga ainihin al'umma. Saboda haka yana da kyau da Allah mu riƙe shi da kyau, mu dinga yaɗa manufa mai kyau wanda za a mutane za su ilmantu, kowa ma ya ilmantu. So
mun gode Malam Bilal daga Kaduna. Yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na shafa ne katin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Maryam Dauda, barka da aiki.
Barka ka dai mallam shafa le, menene ra'ayinka?
To ajiya Maryam, gaskiya bisa billahi ina son in jawo hankalin ƴan uwa ne dan wannan abun da aka farfado mana da shi yana taimako mu, musamman mu matasa akan wannan lamari. Kuma ƴan uwan mu suna amfani da wannan abun, suna cutar mutane da ƴan uwan nan, har da mata ma. Yanzu na gaya miki, sai ki ga sun dauko wani hoto wanda ba nasu ba, sai su sa kuturwa ne, gunguwa ne, yanzu sa suna amfani da shi suna wanke mutane. Saboda haka ina jawo hankalin ƴan uwa.
Hakuri suke ansa kenan,
da muhimmanci. Hello,
hakudin wasu suke ansa kenan ta wannan hanyar?
Wallahi na ga miki Maryam Dauda, har kudin wayan suke ansa.
Mallam Shafa le kenan daga birnin tarayya Abuja. Yanzu kuma bari mu je Gashuwa. Assalamu alaikum, wa ke kira daga Gashuwa?
Wa alaikum assalam, Yusuf Santana ne daga Gashuwa.
Mallam Yusuf, me zaka ce game da shafin Facebook?
Shafin Facebook dai abubuwan da kuke zartarwa gaskiya muna jin daɗin sa, kuma yanda yake faruwa kwarai da gaske. Kuma akwai abubuwan da yawa da ni ma nake duba wanda Facebook yake bamu. Kuma mu ƴan Najeriya gaskiya muna kokatawa ciki, kuma ina ɗaya daga ciki, ina murna game da wannan abu.
To Mallam Yusuf, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Benue.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Benue?
Da Ibrahim Muhammad ne daga wadata makwabci.
To Mallam Ibrahim, me zaka ce game da shafin Facebook, me tasirinsa a rayuwarka?
Eto wannan sanje ina da tasiri kwarai-kwarai da gaske, muna karuwa da shi sosai-sosai.
Ta wani hanya?
A ci gaba da yamana haka shi kenan, saboda ainihin layin na ba kuɗi sosai ba zai ɗauki tsawon magana da ku, wato kuma wani lokacin zan kira.
Allah sarki, mun gode Mallam Ibrahim Muhammad da ra'ayin da ka bamu. Jama'a masu sauraro, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Muna da sauran lokaci, sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun sami kira daga Plato.
Na so magana kan magana Facebook nan ne, gaskiya wasu sun.
To da wa muke magana Mallam?
Hello?
Hello, da wa muke magana?
Kuna magana da Fatima daga Plato Station da.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ina son magana Facebook nan ne da yake magana shi. Ya taimake mu sosai ta fannin tsaro da tsaronsu, amma wasu suna falle, suna bugin mutane ta wurin hanyar 419. To irin wannan ya kamata a sa mata idanu sosai, saboda a ganin cewa nan gaba mun ci burinmu na tattalin arziki na ƙasar nan.
To mun gode da wannan ra'ayi. Yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna.
Mallam Bello, su kwatanta da Kaduna.
To Mallam Bello, mene ne ra'ayinka game da abin da muke tattauna a kai?
Ni da wani abu da kwatanta da Kaduna, gaskiya ina da alheri kuma ina da shiru shi. Saboda haka shi ita gaba ɗaya fasa ɗin na waya, akwai alheri, akwai kuma abubuwan da ke ɓata mutane da yara.
A gurguje mene ne alherin da sharrinsa?
Eh?
A gurguje na ce mene ne alherin da sharrinsa?
To alheri shi ne yawancin abubuwan da ake za ka buɗa ka gani a sauƙaƙe, ko kuma ka rubuta ko ka tura a sauƙaƙe, ba kamar sai ka tura ne da kowane abuwa. Na gode Maryam Dauda, gode su kuma.
To Mallam Bello daga Kaduna, mu ma mun gode. Yanzu kuma bari mu je Zamfara.
Assalamu alaikum Hajjia Maryam, barkanku da aiki.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Ina magana da Hafizu Balaraba Gusau daga nan jihar Zamfara.
To Mallam Hafizu, me za ka ce game da shafin Facebook?
Hakika ni dai shafin Facebook ba abinda zan ce, sai in ce yana ƙara babban gudunmawa, musamman mu a nan Najeriya. Za mu ga irin takarawar da yake, musamman kuma na sashen Hausa na muryar Amurka, za mu ga cewa shafin Facebook yana ba da muhimmiyar gudunmawa wajen faɗakarwa da wayar da kan jama'a.
To Mallam Hafizu Balarabe, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kefi Nasarawa.
Assalamu alaikum
warahmatullahi. Alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Sha'ibu Zan, NTA Kebbi, jihar Nasarawa, alƙalin ƙungiyar Murai Mabota kafa fanya da labari da ci gaban ƙasa.
To Mallam Sha'ibu, menene ra'ayinka a yau?
To ra'ayina dangane da shafin Facebook ko? To gaskiya muna maraba da wannan shafi kuma alhamdulillah. Gaskiya ni dai bazan ce komai ba dangane da shafin Facebook, sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi. Sai dai matsalolin da ake dan samu ya kamata su gyara ga masu post din account din mutum, sai su sa mishi wasu hotuna irin na masu batsa din nan wanda ba kyau. To ya kamata su yi gyara a wannan.
Mallam Sha'ibu kenan daga Kyaffi, jihar Nasara, kuma anan za mu dakata ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar akan wani batun daban. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice. Ma'aikatar ministan wasanni ta ƙasar Ghana ta ce a shirye take ta biya 'yan wasan Ghana Black Stars dala 2,500 idan suka yi nasara a wasannin neman gurbin shiga gasancin kofin Afirka ta shekarar 2017 da za su yi da Rwanda a ranar Asabar a birnin Accra. Wannan kuɗi shine mafi kankanci da ƙasar za ta baiwa 'yan wasan Ghana Black Stars tun shekaru 20 da suka shuɗe. Ma'aikatar ministan wasanni ta tabbatar da wannan dabara ce sakamakon ƙin amincewar hukumar ƙwallon ƙafa ta GFA da kuɗin Ghana Black Stars na kiran 'yan wasan cikin gida da ministan ya buƙaci. 'Yan wasan na waje da aka gayyace su za su biya kuɗin jirgi a cikin aljihunsu, inda muƙaddashin Captain Andrew Dede Ayu ya biya wa mutane 7 kuɗin jirgi biyo bayan maganar gwamnati cewa ba za ta iya ɗaukar nauyin kuɗin jirginsu ba. Minista Nilan T. Van der Poel ya ce tunda 'yan wasan sun amince da biyan kuɗin jirginsu, to su yi haƙuri da abin da za a ba su na ladan wasa, kuma ya ce kada wannan ya zama musu hujjar kaucewa ƙasar wasa nan gaba. Ba daɗewa ba ne kuwa ministan ya tattauna da 'yan wasan ya bayyana musu za a rage biyansu daga dala 10,000 zuwa 8,000. Kwamitin matasa da wasanni na Majalisar Dokoki ya bayyana aniyarsa na shiga tsakanin hukumar ƙwallon ƙafa ta GFA da ministan wasanni Nilan T. Van der Poel don sasanta takaddaman tsakaninsu. Wani mamban kwamitin, Kwajoba Ajiman, ya ce ya zama tilas ne kwamitin ya shiga tsakaninsu saboda ɓarakar tsakaninsu sai ƙara ta'azzara take yi, wanda idan aka zuba musu ido haka zai addabi nasarorin ƙasar a gasancin kofin Afirka da ma wasan da Ghana za ta yi da Rasha. Mista Ajiman ya ce wajibinsu ne su sa ido akan irin waɗannan hukumomi da ma'aikatar wasanni da suke ƙarƙashin lema ɗaya. Ya ce ya tattauna da wasu mambobin kwamitin kuma ya kyautata zaton zuwa Alhamis za su sasanta wannan al'amarin. Ɗan wasan Ghana mai wasansa a ƙasar waje Suleiman Tari yana shirin komawa da wasansa Turai kafin rufe hada-hadar 'yan wasan Turai da zai ƙare yau ƙarfe 12 na dare. Ɗan wasan na tsakiya na ƙasa da ƙasa yana da hurumin zuwa ko ina ya yi wasansa bayan gama kwantaraginsa da club ɗin Saudi Arabia Al-Ittihad. Sai dai ana danganta komawan tsohon ɗan wasan na Inter Milan da AC Milan Suleiman Tari da club ɗin Lazio, wanda ake kyautata zaton tattaunawarsu zai kammala kafin hada-hadan 'yan wasan ta ƙare. Muntari ya taka rawan gani a ƙasar Italy bayan ya yi nasarar wasa da Udinese da Inter Milan, kuma ya lashe kofin zakarun Turai a shekarar 2010 tare da AC Milan. A Najeriya kuwa ministan matasa da wasanni Solomon Dalung ya bayyana damuwarsa ainihin akan irin abubuwa da hukumar NFF take yi wa kwaɗin zakarun ƙasar 'yan ƙasar shekaru 23 Samson Siyasiya. Da yake amsa tambayoyin 'yan jarida bayan wata ganawarsa da shugaba Muhammadu Buhari a fadar shugaban ƙasar a jiya Talata, Mr. Dalung ya ce NFF ba ta yi wa siyasiya adalci ba. Ya ce rashin adalci ne NFF ta kwace motar da ta bai wa siyasiya ya yi aiki da ita, kuma a ba a yi tar da hakan ne. Ma'aikatar dallancin labarai ta Najeriya ita ce ta rawaito cewar hukumar NFF ta kwace motar siyasiya a lokacin da yake kan aiki a Olympic a Rio a ƙasar Brazil. Shi ko minista Dalung ya ce ganin irin rawa da siyasiya ya taka da kuma gudunmuwa da ya yi wa ƙasar bai kamaci wannan wulaƙanci ba, ya kamata a girmama shi kuma a mutunta shi.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. Ayyukan ta'addancin kungiyar Boko Haram sun yi mummunan tasiri akan rayuwar 'yan Najeriya. Kungiyar ta kashe sama da mutane 20,000 tare da raba wasu fiye da miliyan 2 da muhallansu, lamarin da ya jefa akalla mutane miliyan 7 cikin ƙangin yunwa da mawuyacin hali. Cikin shekaru 2 da suka gabata, kungiyar ta Boko Haram ta yi amfani da mata da 'yan mata sama da 100 wajen kai hare-hare. Yayin da yake jawabi a lokacin ziyararsa a Najeriya, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce babu wanda ya kamata ya rayu a cikin irin wannan mummunan yanayi, amma kuma ba lamari ne da zai zo ya wuce da kansa ba. A yan watannin nan an samu ci gaba a yakin da ake da Boko Haram. A watanni shidan da suka gabata, dakarun Najeriya sun kubutar da dubban fararen hula, sannan ɗaruruwan mayakan ƙungiyar ta Boko Haram sun miƙa wuya ga dakarun ƙasar. Sai dai galabar da aka samu akan mayakan na Boko Haram a fagen daga, wani mataki ne na farko domin a cewar sakataren Kerry, idan ana so a kawar da masu tsauraran ra'ayi, akwai buƙatar a haɗa amfani da ƙarfin soji da shugabanci na gari da samar da ilimi da tsaro da kuma mutunta haƙoƙin bil'adama. Amma kuma dole ne batun yaƙi da cin hanci da rashawa ya zama babban batu a cewar sakataren Kerry, domin babu abin da ke kashe mutane ƙwarin gwiwa kamar a ce su gane cewa ana zaluntar su. Akwai kuma buƙatar gwamnati ta samar da dama ga mata da 'yan mata a ajujuwan karatu da kuma wuraren aiki. Sannan a ƙarshe akwai buƙatar a maida hankali wajen mutuntawa tare da nuna tausayi ga waɗanda suka tsere wa rikicin Boko Haram ko kuma suka juya wa ƙungiyar baya yayin da suke ƙoƙarin komawa gidajensu, musamman ma waɗanda aka garkuwa da su ba da son ransu ba. Abu ne mai muhimmanci a ce gwamnati ta lura da buƙatun waɗannan mutane, sannan a yi shi cikin adalci. Idan aka yi lalemar habin da waɗannan mata da 'yan mata a cikin al'ummomin da suka fito, ba tare da an nuna musu ƙyama ba ko musgunawa, da kuma tabbatar da cewa miliyoyin mutane da aka raba da muhallansu sun samu tallafi daga gwamnati. Wannan a cewar sakataren Kerry ita ce hanyar tabbatarwa da mutane makoma mai kyau, wacce ba ta tattare da tashin hankali, wanda kuma hakan shi ne zai samar da daidaito da zaman lafiya da 'yan Najeriya suka jima suna muradi. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. Idan mai sauraro na da tsokacin da zai yi, sai a rubuta wasiƙa zuwa sharhin Amurka, VOA Washington DC 20237 USA. Har ila yau za ku iya bayyana ra'ayinku tare da ziyartar sauran sharhin da muka gabatar a baya a shafin yanar gizo na VOA, wato www.voanews.com/editorial.
Madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A ƙasar Gabon, shugaban ƙasar Ali Bongo ya sake samun nasara a zaben ƙasar, kamar yadda hukumar zaɓe ta bayyana, amma masu sukar lamiri suna zargin an yi maguɗi. Wakilin muryar Amurka Idris Fall, wanda yake hukumar zaɓen ƙasar, ya aiko da rahoton cewa wasu wakilan hukumar zaɓen sun yi murabus Laraban nan, kuma an ɓarke da zanga-zanga a Libreville, babban birnin ƙasar, dangane da sakamakon wannan zaɓe. Babban abokin hamayyar Mr. Bongo, Jean Ping, ya ce kwamitin yaƙin neman zaɓensa yana da shaidar an tafka maguɗi, kuma a shirye yake gabatar da shaidar hakan a gaban kotun tsarin mulkin ƙasar. Fiye da shekara ɗaya da ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump yake rena ko ƙasƙanta ƙasar Mexico, sai gashi yau ya tafi ƙasar, inda zai gana da shugaba ko kuma ya gana da shugaba Enrique Peña Nieto sa'o'i kafin ana sa ran ya dawo nan Amurka, inda zai bayyana dalla-dalla manufofin gwamnatinsa kan batun shige da fice idan har Allah ya bashi sa'a a zaben ƙasar da za a yi cikin watan Nuwamban bana. Trump, wanda ya arziki ta fuskar gine-gine, ya sha wulaƙanta makwabciyar Amurka a kudancinta a cewa tana tura ƴan fyaɗe da ɓata gari zuwa Amurka, kuma tana ƙwarar Amurkar a yarjejeniyar cinikayya da aka ƙulla fiye da shekaru 20 da suka wuce.
Da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma guban Allah kai mu za ku ji abokan aikin maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan Mr. Aidan Otuku, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.